آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والجزاء. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أيوة الله سبحانه وتعالى قوليا دي قدر تامن حقوة أولنا يمتنا أسبر أيونا شابير غوتانا ذو القعدة شكرا تنبونا يا دليون دون أربعين بقوي هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والنيدات والبيوم وتنبير ميلادينا دبو بيول عشرين شدة درسي نقوم شاءكو نعزن الله أتكل للتاه النبي الرحمة صلى الله عليه وسلم سيرة ودروس وعبر نعزن الله زام تاشي إن مالا يكي من بياني أكا أبن دي شاهي tattaunawa da tagudanu tsakanin Ja'far ibn Abi Talib radiyallahu anhu da shida An-Najashi shima radiyallahu anhu wadannan guda biyu gabaki da sun tattauna shi Najashi a matsayin sarki na kasar Habasha shi kuma Ja'far a matsayin wakili na wadanda suka yi hijira daga Makka zuwa garin Madina Ummu Salama Allah ƙara yarda a gare ta ita ta dauki bayanai akan wannan take bada labarin ga yanda tattaunawan ta gudanu wanda har inda muka zo inda yake bayanin take bayanin cewa fa kunna ala zalika hatta ba'atha Allahu ilaina rasulan minna na'rifu nasabahu take cewa Ja'far ya ci gaba da cewa Najashi mun kasance akan wannan dabi'a da wannan hali ana cikin wannan yanayin na rashin sanin ya kamata kwatsam sai Allah ya aiko mana da wani manzo daga cikin mu mun san shi mun san kuma wasidqahu mun san gaskiyar shi wa amanatahu mun san amanar shi wa afafahu mun san kamewa da yake da ba mutum banza bane ba fada'ana ila Allah lin wahidahu sai ya kira mu zuwa ga Allah dan mu dayanta Allah wa na'buduhu mubauta wa Allah wa nakhla'a ma kunna na'budu nahnu wa aba'una min dunihi sannan mu bar duk abinda muke bauta ma kuma bayan Allah wanda muke bauta da mu da uwayen mu duka mu bari wannan bautan min al-hijarati wal awsan ko ya zamanto bauta ne na duwatsu da aka sassaka a matsayin gumaka wal awsan ko kuma ya zamanto ma wasu abubuwan suke da alaka ne da gumakan ne wa amarna bi sidqil hadith to wannan shine matashiyan magana mali ce wa amarna sannan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inji Ja'far ya umurce mu bi sidqil hadith da gaskiyar zance idan mutum musulmi zai yi magana to yi gaskiya shine malamai suke cewa ita gaskiya ita ce asasul hasanat ita ce gimshikin duk wani aiki mai kyau to gaskiya ce asalin shi a bangaren addini a bangaren zamantakewa a bangaren mu'amala a bangaren cinikayya a bangaren aiki a bangaren wane ne ya zamanto mutum iya da dabi'a ta gaskiya to wannan shine asasul hasanat to mazalla yana umurtan mu da cewa mu zamanto muna da gaskiya a lokacin da zamu yi magana sannan kuma wa ada'il amana mu zamanto mutane masu kulawa da abin da ya shafi amana amana suke cewa karkashin ta suka ce asasul iman ita amana kuma ita ce gimshikin imani shi mutum mai imani to da amana aka san shi kare zamanto kana da imani halasiya ma kana kokarin kwatanta addini a cikin ausatin mutanen da kake rayuwa tare da su sai zamanto kuma babu mutum mai yaudara da cin amana sama da kai to na kuma tsala kaga daga cikin karantarwar addini gabbai na farko farko akwai ada'il amana kulawa da amana amma yau amana tana shan wahala a hannunmu muna kuma da awar musulunci muna ikrarin imani wanda wannan kuma ba daidai bane dukkan mutumin da zai baka amana wajibinka ne ka kula da wannan amana ubangiji subhanahu wataala yake cewa inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insanu innahu kana zaluman jahula Allah ce mun bujuro da amana 'ala as-samawati akan sammai da kasai da duwatsu fa abaina an yahmilnaha sukaki su doki wannan yaunin na amana kulawa da dokokin Allah bautan Allah kaza kaza suka ba za su iya ba wa amalha al insan dan adam da yazo kawai sai kwasa ya dauka innahu Allah yace shi dan adam ya kasance zaluman me yawan zalumtan kan shi jahula kuma jahili kuma wannan kake cewa a ai a ina ake da kai aka dauko nawar daga cikin amanan da kai zaka tunkare ta kace a bani amanan kaza a bani matsayi kaza a bani girma kaza amma kai da kanka ka san amanan zaka ci innahu kana zaluman jahula to kulawa da amana wajibi ne annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa awwalu ma taftaqiduna min dinikum al-amana abu na farko da za a nema a rasa fat a cikin mutane shine amana yau ka dauki amana ko na dukiya kai ba ma maganar dukiya ba ko maganar baki ka baiwa wani ka ce wannan magana amana ci ka sha labari wannan magana sai ta gama ga mutane kakaf kuma tana nan dai da sunan ta na amana idan ka hodi mishi sai samu wani kutu da shi sai ya ce ai ga abin da ake ciki kuma ga abin da akai amma fa amana ce shi ma wannan sai ya dauka sai hodi ma na gaba sai ya ce ga yanda ake ciki ga abin da akai ga abin da akai amma fa amana ce sai zama to labarin kowa ya san shi amma kuma yana nan har yanzu a matsayin ne alilibe wai amana ce alhali kowa ya san shi to amana wajibi ne dan adam ya kula da amana kaga kowa yana son amana yana son mutum mai amana idan zaka yi wata haraka kana so a nemo ka mutum mai amana to amma waye aminu a cikin al'umma wallahi ne ba ni mutane da yawa sun kwanta dama a kowane bangare kuma a kowane bangare za ka ga amanan nan ta zama to abun wasa dan haka kaga iya daga cikin abu na farko wanda su Ja'far suka ambata mana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da su shine abun da ya shahi wa ada'il amana inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati idza ahliha ku isar da wannan amanar ila ahliha an tu'addu al-amanati ila ahliha sai ya ce wasilatir rahimi sannan banda wannan ya umurce mu akan sadar da zumunta kaga wadannan abubuwan da ake hodi wallahi duk musulmin da ya kula da su to wannan shine musulunci la aqall wala akthar min hadha bautan Allah gaskiyar magana ruko da amana sadar da zumunta wanda zumuntan na ita ma a yau tana daga cikin abin da yake wahaltuwa a hannunmu zai zama to zumunta zaka sadar amma sai wanda kai ka ga dama alhali zumunci ba garin dama bane ba haɗi ne na Ubangiji subhanahu wataala shi yake hadawa idan ya hada ka da mutum dole ne kana so baka so dama ai ba ra'ayin ka ke tambaya ba dole ne ka sadar da wannan zumunta koda ya maka wani kuskure a cikin rayuwa kuskuren shi a rayuwa daban wannan yaunin da Allah ya dora maka shi ma daban wajibi ne mu rika bambance waɗannan abubuwa sadar da zumunta iya da albarka iya da alheri da yawa mutumin da yake so Allah ya mishi tsawon kwanaki Allah ya sa ma rayuwar shi albarka Allah ya sanya wani abu a hannunka na arziki to ka kula da amana zaka sha mamaki annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk mutumin da yake so an yunsa alahu fi asarihi mutumin da yake so a ƙara mishi a cikin kwanakin shi sannan kuma a ƙara mishi a cikin arzikin shi falyasil rahimahu ya sadar da zumuntan shi sadar da zumunta yana sa mutum ya zama to mawadaci kamar yadda sadar da zumuntan nan yana sa rayuwarka ta yi albarka ka samu ƙarin kwanaki shine wajen ƙarin kwanaki suka ce kwanakin za ƙara ko kuma albarkan za sa musu kowane ɗaya daga cikin guda biyun yana yiwa Allah yana iya ƙara maka kwanaki yamallahu ma yasha'u wa yuthbitu 'indahu ummul kitab girgam inda aka rubuta kadaran yana wajen wa yana wajen Allah in ya ga dama sai ya saki in ya ga dama kuma sai ya sa ma rayuwanka albarka abinda sai an kai rayuwa an kai shekara kaza ake cin mishi sai Allah ya sa ka cimma waɗannan abubuwa cikin ƙanƙanin lokaci duka wani daga cikin albarkan sadar da zumunta rishin sadar da ita matsalar shi daga cikin mafi girman matsala zai jayo maka tsinuwar Ubangiji subhanahu wataala kamar da ayar Qur'ani ta bayani sannan kuma banda shi idan ka je gobe kiyama aka tsaya akan sirai ita wannan amana za ta tambayi Ubangiji subhanahu wataala ya bata izini ta sadar da wanda ya sadar da ita zuwa ga rahamar Allah subhanahu wataala ta yanke wanda ya yanke ta game da samun rahamar Allah Allah kuma bata wannan dama naka mutum in bai kula da zumunta yana hayowa kan sarati kai fadawa zai wa in minkum illa waridha kana ala rabbika hatman maqdiya dama sarati yana shuhude a sama mutan jahannam Allah kare mu sai yake cewa kuma wa husnil jiwar wannan manzo yana umurtan mu akan kyautata makwabtaka dole ne ka kyautata waɗanda Allah ya rubuta maka zama tare da su kar ka rayu a cikin duniya kaman kai kadai kake rayuwa duk abin da ka tashi kawai yanda kai kaga dama kake so haka za kai baka kulawa a dama na akwai wani hagun ina akwai wani gaba na akwai wani baya na akwai wani in nay kaza zan tuye tutar da mutane to sai ka samu tu yana rayuwa kai ka ce wani kaso ne daga cikin dabbobi in ya tashi wani harakar shi wata waka shi zai saurara sai ya hana anguwa guda gaba ɗaya su barci idan ya dauki adaidai da sau sai ya sa music waka wannan waka kuma ya kure mata lamba ya zamanto shi ya tutu yana cikin wani hali sannan kuma kuma la'alla wanda ya dauko ko wanda kuke cikin anguwa ko wanda kuke zamne duka sai ya buwayo wanda duka ya daga cikin munan abin da ya shahi a makwabtaka haka daga cikin abin da yake dawo mutane a yau ka rika zubar ka rika zubdawa mutane ruwan alwallanka ko ruwan bawalinka ruwan da aka biya bukata a gidanka sai ya huto ya zama to a saman hanya yana gudu wannan yana faruwa gaskiya kaga mutum daya a cikin anguwa ya kashe titi rimus wallahi ya kashe shi sai wani dan wuri dan kadan zai bar muku ne za ku zo ku yi ta wannan ku ta matsewa kaga wannan bai kamata ba mutum musulmi ya ji tsoron Allah ka kyautata makwabtakan da Allah subhanahu wataala ya rubuta a gare ka rishin kulawa da waɗannan abubuwa shi yake sa wasu lokuta ake sukan da wasu abubuwan da kuma in aka duba a cikin rayuwa haka ne abu alhali ko mu ne bamu yi amfani da karantarwar da addinin mu ya bamu ba Ja'far ya ci gaba da cewa wal kaffi anil maharimi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hanemu akan kowa ya kame anil maharimi game da duk abin da Allah ya haramta kar ka rika jewa abin da Allah ya haramta alhali ka san cewa haramun ne to wanda shi wannan nan faruwa in ka dauki misali kayan maye kaga haramun ne amma kuma zaka samu mutane suna ta'adin shi in ka dauki misali irin kale kale ne da ake ko ta zamani ko ta gargajiya ko ta micece shi ma kaga yana cikin abin da Allah ya haramta shi amma kuma musulmi suna yin shi haka duka bai kamata ba mutum mai imani dole ne ya kame game da duk abin da Allah ya haramta babu albarka da alheri ko wani samun wadatuwa a cikin abin da Allah ya haramta babu ka sani cewa in kana yi ma shedan ne kawai ke rukanka ka ji tsoron Allah ka bari sannan kuma waddima haka mazalla wannan wai tashin horkuma na musulunci wannan sune karantarwar shi dan ka gare cewa wani tsari ne shakundum min rabbil alamin daga ubangijin talikai yace waddima haka kuma an umurce mu akan kamewa game da zubar da jinin mutane zubar da jinin mutane haka kawai ka zo kasuwa ka dara wasu abubuwa kuma akai magana kace Allahu akbar wallahi wannan ba Allahu akbar kake faɗi ba kawai shedanci ne kai shedan ne kai dajjal ne minad dajajila shedanci ne kake yada tsakanin mutane wanda addinin musulunci bai karantar da haka ba ya karantar da kamewa game da zubar da jinin mutane amma yau sai aka shafawa musulunci ne kashin kaji ya zamanto mutum zai zubar da jini an yi magana sai ya ce ai kungiya ce ta jihadi alhali ba haka ake jihadi ba jihadi wani abu ne da yake tabbace a sunan addini amma iya da irin nashi ka'idodi wanda addinin kuma ya bashi sannan ya ce wa nahana manzon nan ya anemu anil fawahish game da duk wani aikin alfasha aikin ba daidai ba wani abin da ya shahi zinace fasikanci duka ya hana mu a bayan zaka samu haka a cikin al'umma yana ta faruwa alhali karantarwar addini ne tun karan fari duk abin da yake amsa sunan alfasha ko da bakinka ko da gabanka haramun ne a gare ka a matsayinka na musulmi ka aikata shi kamar duk wani abin da yake saban Allah ne saboda bata lokaci kana bata takardun rayuwarka ne yau matashin da ya dauki misali aikata ayyuka na fasadanci da lalaci da zinace a matsayin aikin yi yana bata takardun rayuwar shi ne yana cire albarka a cikin rayuwar shi saboda babu alheri cikin waɗannan abubuwa kuma dukkan mutumin da zai tabbas ya je wa abin da Allah ya haramta kuma Allah ba zai kiyaye shi ba ka sanya wasu sun yi kwanan kumci da bakin ciki da takaici da nadama kuma kana tsammanin Allah barka haka nan sai ji tsoron Allah duk abin da yake alfasha ne mutum ya kokari ya janye mishi wa qauli zur haka da fada na zur mutum bai ji bai gani ba ya ce muna nan a gaban mu akai wani ya ce a gaban ido na akai alhali ƙarya yake kuma wannan shi ba na faruwa ko da sunan sana'a ko da sunan aiki ko da sunan kaza wani kuma kawai bari na iya ne shi dai kawai ya za a yi ya ba da shaida shi kawai shine gurin shi ba laifi bane ka ba da shaida amma shaida abin da ya tabbata in bai tabbata ba idan ka ba da shaida ka tabbatar da zaka tsaya gaban Allah zaka ba da wannan bayani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayani akan wasu daga cikin kaba'ir manzo Allah yana kishingili sai ya tashi sai yake cewa ala wa qawlu zur wa shahadatu zur ala wa qawlu zur wa shahadatu zur yake wadi yana maimaitawa rawin hadisi yake cewa hatta qulna laytahu sakata yace sai da muka gwammace idan manzo Allah ya shuru saboda shaidar zur za ta tabbatar da haƙi ga mutumin da bai da haƙi kuma sannan mutumin da shi yake da haƙin a kore wannan haƙin a haramta mishi a baiwa wani wanda kai daga cikin shaidar zur kuma tana aihwar da haka to wanda kai daga cikin karantarwa addini kakkai magana wala taqfu ma laysa laka bihi ilm karka kai zuwa ga abinda baka da wani masaniya akai abinda baka sani ba kawai ka sabi bayani ko kuma kace ai kana nan haka akai alhali ba haka nan bane ba duka wannan jan kunne ne gyara ne na abinda ya shahi zamantakewa da rayuwa a karan kanta ka to kam daka wajibi mutum mai imani ne zamanto yana gyarawa sannan wa akli malal yatim da cin dukiyar maraya wannan watan karan wari duk suna cikin abin da yake zayyana wannan wai wannan a hijira ta biyu zuwa ƙasar Habasha a lokacin da an karantar da su waɗannan abubuwa amma yanzu zaka samu mutum musulmi yana kaiwa zuwa ga waɗannan abubuwa kuma yana ga cewa makawa wani abu ne cin dukiyar maraya to a mutu a bar wata dukiya haka wani Hausa man tayi zamna saboda yana ga cewa shi yake da ta cewa akai ko shi yake da ido ko shi yake da kaza ko yake shi yake da kaza da yawa yana faruwa kuma yana zaina cikin faruwa mutum ya Hausa man dukiyar marayu yayi mursisi kan ba ai ba kaman tashi alhali ba haka nan bane ba to duka iya daga cikin abinda manzo Allah sallallahu alaihi yahani sahabbai akan abin da ya sha aikata tun a karan fadi kuma dukkan mai imani wajibi ne da sace dukiyar maraya idan kana cin daga tabbatar da cewa wutar jahannama ce kake duka kana ci ايه الله يكتب ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا اذا كان cin wannan abu wutar jahannama ce kake duka wuta ce kake duka kana sama cikin ka kuma karshe Allah ya ce za mu sadar da kai zuwa ga wannan wuta wutar jahannama Allah kare mu to cin dukiyar maraya ya zama wani abun tutiya yau mutum zai ci yayi mursisi ko mutane su ci gaba da mu'amala da shi kaga a irin wannan inkari ya kamata ya taso mutane a aikace su nuna wanda irin wannan abun cewa dukiyar shi abun kyama ce sannan kuma a rika kaffa akan mi mu'amala da shi dubi zuwa ga fadar Allah subhanahu wataala wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan to amma mutun zai ci wannan dukiyar kuma har a rika cewa ranka dade ana mishi jinjina to kaga dole gobe ma wani amma yau wani ya hau irin wannan dukiya aka tabbatar da cewa ba tashi bace dukiyar marayu ne saboda babansu ya rasu yanzu ba wanda yake da ta cewa shi sai ya hau dukiyar ne zamna to ya kamata kowa a fuska ya rika nuna wannan mutum abin da ba daidai bane a hada wani committee ya je mishi nasiha ya ji tsoron Allah kar ya halakar da kai saboda halaka ce to zaka samu dukiyar maraya duk da jan kunnan da addini shi ba iya cika abin da ake ce Ja'far ya ci gaba da cewa wa qazfil muhsanati da yin kazafi ga mace kamamma mace da ta kame ba ta saba ma Allah wacce kai wacce da ganin ta ai mazinaciya ce wacce fasika irin ta ma akwai kusan nan akwai kai kuma baka taba ganin ta tayi fasikancin nan ka shiri abin da zaka faɗi wa Allah ka duba ga bangaren da ya shahi haddi da za a yi na zina dole sai an samu shaidu guda nawa guda hudu tur an samu na fari kat ya ga suna wannan fasikanci na zina na biyu ya zo ya same su a haka na uku ya zo ya same su a haka na hudu da ya zo sun tashi to yanzu wannan ukun da suka ce sun gani sai an musu bulalar da daftarwa saboda qazful muhsana sun yi kazahi ga ita wannan mata ko kuma wannan mutum saboda a kiyaye dangantakar mutane abu ne wanda ba a bukatar ganganci ko abin da ya shahi son zuciya a cikin shi to amma yanzu haka kawai ta cewa ai wacce karshe ce wajen fasikanci kai ko baka taba ganin ta ba me zaka ce a gaban Allah subhanahu wataala in ka tsaya da haka iya daga cikin ayyukan banna da ayyuka manyan zunubai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata cewa wa qazfil muhsana yin kazafi ga mace wadda take kamamma ta kame in ma ana ga tana wani abin da bai kamata ba to sai ka barta da hukuma ita za ta duba shugaba zai duba ya ga wani irin ladabi ya kamata a mata sai a ladabtar da ita amma ka daga baki ka ce ta yi fasikancin kaza to wannan kana ana bukatun shaidu ko kuma baka shaidu ba a bulale ka Ja'far ya ci gaba da cewa wa amarana an na'budallaha wahdahu ya umurce mu akan mi akan mu bauta wa Allah shi kadai la nushriku bihi shay'a kar mu hada Allah da kowa a cikin bauta ɗan uwa wannan shine asalin matashiyar tahiyyar addinin musulunci bautan Allah a dayanta Allah wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'a haka lamari yake ku bauta wa Allah kar ku hada shi da kowa a cikin bauta wannan shine asali to me yasa so da yawa zaka ji ana cewa tauhidi kadai ta Allah at-tauhidu awwalan to wannan tauhidi shine farko me yasa saboda dalilai kamar haka saboda li annahu awwalu wajibin ala al-ibad abu na farko da yake wajibi akan ka wanda ya wuce wajibtun komi shine dayanta Allah subhanahu wataala a cikin bauta wannan dayanta Allah in kai shi sharadi ne wanda zai sa in kai aiki Allah ya amsa amma in babu dayanta Allah ka gama abinda zaka gama na aikin alheri kowane iri ne Allah ba zai karba ba Allah ba zai amshi aikin ka ba kowane iri dole sai ka dayanta shi a cikin bauta shine tubalin da ake dora duk wani aiki samu gindin zama sai zaman to ka zo kai azumi kai sallah kai aikin hajji kai bada zakka kai wane ne duk wani aiki alheri ka hada shi amma sai zaman to shirka baka kamu ba to wadancan ayyukan naka kakafin su Allah bai amsa su shine Allah ce wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu ad-din hunafa wannan shine abu na farko a tsantsantar da bauta zuwa ga Allah subhanahu wataala shi kadai sannan bayan haka nan wannan tauhidin nan shine abin da yake tabbatar wa dan adam da ikhlasi dayanta Allah zai tabbatar maka da mi kuma da yi dan Allah saboda shi ma aiki a karan kanshi koda an dayanta Allah sai aka zo yin aikin kuma sai aka yi dan wani Allah fa aikin ya lalace kenan ikhlasi yana da alaka kai tsaye da abin da ya shafi kadai ta ubangiji subhanahu wataala haka wal mutaba'a bin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama me yake tabbatar da shi shine tauhidi in ka bi manzon Allah to kai muwahhidi ne in baka bi manzon Allah ba anan za ka samu shirka da haka dai abin da ya shafi tauhidi shine abu na farko yace wa amarna an na'budallaha wahdahu la nushriku bihi shay'a sai yace wa amarna bis salat ya umurce mu da yin sallah yin sallan nan ba yin ta kawai ba tsayar da ita yin ta akan huskan da ya kamata akan tsarin annabin da Allah ya aiko ba kawai ka gani ba ana yi mafi yawancin sallah a yau naga ana yi tai kwashe shekaru yana ta sallah amma idan da wata matsala za ta taso wallahi ba zai kare ta ba sai dai ce a kawai haka ake yi abun ya zama to ai an saba haka ake yi ko ina ma haka nan ne alhali wannan ba hujja bace na addini kaga nan yake cewa amarna bis salat ya umurce mu akan yin sallah bayar da ita a lokacin ta bayar da ita a karantarwar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi wasallam wani mutum yayi sallah bayan ya kammala da yazo sai manzo Allah yake nuna cewa wannan mutum inda ya mutu akan wannan sallar ya mutu akan hanya ba tawa ba yanzu kai wannan magana kai duba ta haka ya mutu akan ba hanya ta ba manzo Allah yayi bara'a da wannan mutum matsala ta faru kuma ta faruwa ana cikin ta dumudu to kaga ruku'i za ka ga sai a hankali sujada sai a hankali kawai haka mutum zai rika rafka sai inda ga dama wallahi wani koshi aka ce yayi notan kai in dai zai huda son zuciya wallahi ba zai ka baka shi wani idan kashi a cikin misali maki 20 ne to ba zai baka shi kashi 10 cikin 100 cikin 20 ba in dai zai huda son zuciya ba saboda shi da kanshi ya san sallar shi bari mu yi mu huta ne bari mu yi a wuce wajen dan haka ba ruwan shi abin da yake bukata shine kawai ya za a yi faka faka a kammala ta a wuce wajen to wannan ba daidai bane ga rayuwar mutum musulmi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da sahabbai sallah filla filla shine malam albani yake cewa kusan babu wata ibada wanda ta samu karatu tsince tsinke sama da sallah manzo Allah hammun bari ya hau yayi kabbaral harama yayi karatu yayi ruku'i ya taso daga ruku'i to yayi gangaro kasa yayi sujada ya sake koma raka'a ta biyu ya ƙara gwada musu da ya ƙara yace nayi haka saboda ku san yanda nake yin sallah ku gani a gaban idan ku ya nake yin sallah to yanzu ya rage kai a yau ka tambaye kanka ni ma in tambaye kaina taya muka koyi sallah a karance muka koyi ta ko kuma a kawai haka muka tashi muka ga mun ana yin ta kama kanka tambaya ka ba kanka amsa kuma in ka san akwai matsala ka gaggauta zuwa ka gyara tun kafin lokaci ya ƙure maka manzo Allah ya umurce mu akan yin sallah wa zakat ya umurce mu akan bayar da zakka dole mutun ya bayar ita idan Allah subhanahu wataala ya hure mishi abin da zai bada ko na kayan gona ko na dabobi ko na dukiya a karan kanta wajibi ne mutun ya cire bada rishin cirewa ka bada kuma zai gayyadar maka da azaba ta ubangiji subhanahu wataala duk mutumin da bai bada zakka daga ran da ya mutu iya da kalan azaba shi wanda Allah zai rika mutu mazalla yake cewa idan raqum ma ka tara ya zamanto baka hudu zakkan su haka Allah zai jira su a kwantar da kai su zo su rika taka ka da wannan kohotan nasu suna wuce idan shanu ka tara haka za a laye waɗannan musu layi a kwantar da kai kowace ta zo ta taka ka ta soke ka da kaho ta wuce in ta karshe ta zo hallau ta farko da ta fara zo sai ta ƙara komowa haka za a yi ta gasa ka har zuwa ran da Allah zai ta da kiyama banda wannan ba kuntum takrizu za a rika dora su a saman wutar jahannama sai ka rika dora mu saman kumce shi saman hakarkare shi saman gadan bayan shi kuma ana kwara mushi ana cewa wannan shine abin da ka ajje maka kanka to kaga ka zo ka mutu kai talisahin banza ka wuce ka sai ka bar baya da kura Allah kiyaye amin da haka manzon Allah yayi umurni akan mi akan bayar da zakka wasiyam haka kuma ya umurce mu akan yin azumi akan tsarin karantar da manzon Allah ba haka ba kawai kai abin da kaga dama a yaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qalat sai tace wace kenan ummu salama take cewa fa'addada alaihi umur al-islam wai kenan ba kamar an kare bane ba kenan ja'far sai ya lissafawa najashi umurnin musulunci da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza sai dai kammala jafa nake cewa to kaji abin da yazo mana da shi mu kuma akan haka fa saddaqnahu wa amanna bihi muka gaskanta shi muka yi imani da shi wattaba'nahu ala ma jaa bihi muka bi shi akan abin da yazo mana da shi yo wannan alheri kai wannan alheri dan adam in zai kula da wannan rayuwa ta yi albarka idan zaka kiyaye waɗannan abubuwa da iznin Allah aljanna guarantee yace mu kuma akan haka wattaba'nahu ala ma jaa bihi sai muka bi shi akan abin da yazo mana da shi yace fa abadana Allah wahdahu muka shiga bautawa Allah shi kadai babban kalubale karka kira kowa sai Allah karka nema a wajen kowa sai Allah abinda haƙƙin Allah ne Allah kadai yake yi yace muka ci gaba da bautawa Allah subhanahu wataala akan wannan tsarin yace falam nushrik bihi shay'a ba mu hada ubangiji da kowa a cikin bauta ba yace wa haramna haramta sannan kuma wa ahalalna ma ahalla lana muka halatta duk abin da ya halatta a gare mu yace akan haka fa'ada yake cewa fa'ada fa'ada alaina qawluna sai mutanen mu suka yi kiyayya a gare mu suka nuna adawa suka nuna a wannan abin da kuka zo bai taso ba zancen abota wa Allah shi kadai a bar lata a bar uzza a bar manata a bar wane ne bai taso ba suka nuna mana kiyayya suka yi huto na huto da mu fa'azzabuna suka azabtar da mu wa fatanuna suka fitine mu an dinina akan addinin mu wanda wannan kuma yana faruwa sau da yawa idan mutum yace zai tsaya akan ya bauta wa Allah shi kadai a tsaya a fitine shi akan abin da shi addinin me yasa yace liyarduna ila ibaratil awsan min ibaratillah dan su maido mu baya su maida hannun agogo baya su maida mu akan bautan gumaka bayan ga mu na yanzu muna bauta wa Allah subhanahu wataala wa anna nastahilla ma kunna nastahillu min al-khaba'ith sannan mu ko muna halatta duk abinda muke halattawa na kazamta cin mushe cin al-hinzir cin jini cin wane ne duk wani aikin banda abin nan da manzon Allah ya haramta mana so suke mu komo ya zamanto mun koma kan waɗannan khaba'is din nan abubuwan banna kasamta sai ya ce falamma qaharuna lokacin da suka buwaye mu wa zalamuna suka zalimce mu yake cewa wa shaqqu alaina suka matsanta akan mu suka hada mu sakat wahalu bainana wa bainad dinina suka sha makance tsakaninmu da addinin mu ya kai sarki haka muke ciki da waɗannan abubuwan suka faru kharajna ila baladika sai muka fito muka zo garinka kaji dalili kaji abin da ya kamu garinka sannan kuma banda wannan waqtarnaka ala man siwaka muka zabe ka kai malikul habasha akan wani wanda ba kai ba najashi kenan muka zabe ka akan wani wanda ba kai ba sannan wa raghibna fi jiwarika muka kwadaitu akan yin muqabtaka da kai mu zamna tare da kai cikin gari guda wa rajauna alla nuzlama indaka muna saran cewa tabbas ba za a zalimce mu a wajenka ba ayyuhal malik kai Jafar kenan aya sosai ma barantana kuma dama abu ne wanda yake da alaka da zuciya kaga abu hirar da yayi ba hira bace haka na sakakka fitira ce saboda bayanai ne na annabin da Allah ya aiko shi kuma ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha shi kuma gaskiya fitira ce kuma fitira tayi daidai da dan adam fitira dan adam ce da ya gama bayani sai ya ce to kaji abin da yake tafiya ga dabu ranka dai ayyuhal malik قالت ام سلمة ta cigaba da cewa fa qala lahu an-najash dan akwatamta maka gogormayan addini mata ma da su ake kaga dai yanzu gashi muna karanta gogormayan ko amma wa ya rawaito gogormayan mace ام سلمة to ba magana namiji ba mace ma da ita ake gogormayan take cewa fa qala lahu an-najash yanzu bayan Ja'far ya kammala wannan bayanin nan shi kuma Amr ibn al-As da shi da abokin shi dama iya abinda bussa so kar a saurare su Ja'far amma sun san in an saurare su akwai mi akwai matsala fa qala lahu an-najashi hal ma'aka mimma ja'a bihi anillahi min shay'in shin akwai tare da kai abinda yazo muku da shi daga wajen Allah wani abu akwai wani abinda manzon Allah ya baku wanda yace Allah ne bashi fa qala lahu ja'far sai ja'far yace mishi na'am yace kwarai da gaske fa qala lahu an-najashi sai an-najashi yake cewa faqra'hu alayya karanta mun shi shi kuma ja'far shi ma anan sai husnul ikhtiyar sai kyakkyawan zabe kaw faqara alayhi sadran min surati kaf ha ya ayn sad zikru rahmati rabbika abduhu zakariya sai karanta mishi wani kaso daga cikin wannan sura yana karantawa fabaka wallahi an-najashi hatta akhbala lihyatahu Ja'far yana karanta suratu maryam shi kuma najashi wallahi inji ummu salama tace wallahi sai ga najashi yana kuka hatta akhbala ay hatta ballala lihyatahu har sai da ya jika gemun shi shi najashi kai ba ma shi kadai ba wa bakat asaqifatuhu suma fada wanda aka ci hancin su suma haiga su fashe da kuka hatta akhdalu masahifahum ai da ma an ce sun kawo littafin sun shuhuda ko sai da suka jika wani kaso daga cikin littafin da suka shuhuda da hawayan su hina sami'u lokacin da suka ji ma tala alaihim abinda Ja'far ya karanta musu thumma qala an-najashi kuma suratu maryam ga abin da take dauke da shi na bayanin ita maryam a karan kanta an karanta mishi duka yaji sai na jashi dauki magana sai yace inna hadha wallazi jaa bihi musa la yakhruju min mishkatin wahida yace lalle wannan abin da ke na Ja'far karanta wallazi jaa bihi musa da abin da annabi musa ya zo da shi la yakhruju tabbas ya fito min mishkatin wahida daga tushe ko mabubbuga guda daya daga taska guda daya ya fito mishkat kin daga taska guda daya ya fito sai yake cewa in taliqa amr da kai da abokinka in taliqa ku tai fa wallahi ina muku rantsuwa da Allah inji najashi la usallimuhum ilaykum abadan har abada bazan dauki wadannan mutane in meka muku ba kawai sai yake cewa wala ukadu haka kuma abin yake bazan dauke su in meka ba ko babu yanda za a yi in wayi gari wata rana in meka su wannan shine abin da najashi ambata musu to bayan wannan sai malaka ta muhawalatul ukhra kene da an kori ɗan sakon Qurayshawa Abdullah ibn Abi Rabi'a da Amr ibn al-As an kore su an ce ku tahi shine yake cewa muhawalatun ukhra lil waqi'ati bainal muhajirin wan najashi sai kuma muhawalatun ukhra wani yunkuri na daban lil waqi'ati saboda me yake gina shi da suna aibanta ko kuma sanya haddasa fitina bainal muhajirin wan najashi tsakanin muhajirin su Ja'far da Najashi ya za a yi a samu kuma wata fitina sabuwa ta faru su Quraishan nan busu dangana ba har yanzu idan ka ce al waqi'a shine abinda zai tayar da rigima tsakanin wani da wani qalat ummu salama ta ci gaba da cewa dai har yanzu falamma kharaja lokacin da suka huta su biyu kenan alifun isnain Amr ibn al-As wa Abdullah ibn Abi Rabi'a min indihi daga wajen Najashi qala Amr ibn al-As Amr ibn al-As yake cewa wallahi la unabbi annahum ghadan aibahum indahum wallahi yace in Allah kai mu gobe sai na labarta wa sunan Najashi ghadan aibahum indahum aibin da waɗannan mutanen suke da a gare su ko kuma aibanta sun da su Ja'far suke yi kenan su Ja'far kamar suna aibanta sunan Najashi akan wani abu wanda zai ambace shi a gaba yace summa bayan hakan nan astaqsilu bihi khadra'ahum daga wannan Maryam wanda shi kuma Najashi Kristani yace suna magana mai girma Kristani a wannan lokacin saboda ya musulunta yace suna fada akan Annabi Isa dan Maryam magana mai girma fa arsil ilaihim a aika su zo su yi wannan bayanin fasaluhum ka tambaye su in sun zo amma yaquluna fihi me suke fada game da Isa dan Maryam qalat ummu salama take cewa fa arsala ilaihim yasaluhum anhu sai Najashi aika zuwa ga su Ja'far yana tambayar su miye fadar ku game da abin da ya shahi Isa dan Maryam kenan dama dan sakon da yake sai dai aka tayi musu daga abin da ake so ku zo ku biya ni akai shi qalat sai ummu salama take cewa walam yanzil bina mithluhu tace daga zawwan mu nan kasar Habasha babu wani abin da ya saffo mana na kaman wani fargaba ko jin cewa yaya zamu sama da wannan magana saboda shi Najashi yana kan addinin Kiristanci a wancan lokacin sannan kuma miye bayanin sa akan Isa dan Maryam fajtama alqawm wa amruhum shura bainahum sai suka hadu aka tattauna aka ce to ya za'i فقال بعضهم لبعض الشيء شاشن سو yake fada ga shashe cewa kai muha cewa maza taquluna fi isa me za ku fada game da annabi isa idza sa'alakum anhu idan Najashi tambaye ku aka tambaye mu ya me za mu ci kenan da shawara ta yake qalu sai suke cewa naqulu wallahi za mu fada muna masu rantsuwa da Allah fihi game da shi annabi Isa ma qala Allah abinda Allah ya faɗa kan shi ne abinda za mu faɗa ba ma karawa ba ma ragewa wa ma jaa bihi nabiyuna za mu faɗi abinda manzon mu yazo mana da shi na bayani akan annabi Isa suka ce ka'inan fi zalika ma huwa ka'inun duk abinda zai faru a cikin wannan sai zai faru amma abinda Allah ya faɗi da bayanin da manzon Allah yi akan wannan abin za mu sai da shi wannan me yake maka nuni tsayawa akan mabda ka tsaya akan matashiyarka musulmi ne kai musulmi ne kai babu zancen sha da baya ko kuma nuna kamar abundan da kake kai da kanka kana shakka akan shi da yau aka suke nunawa wani idan ya shiga cikin wani rugumu din baya ma so a aikata wani aikin da za a jingina shi zuwa ga musulunci daga sai ka samu taron musulmai sai su rika kallon wani musulmi a rika nuna wanda shi wannan ustaz ko kuma wannan shi yahi kamar kwa tsoron Allah ko da makamacin wannan alhali duk ayoyin Qur'ani da suka sabka kakkafin su da bayanan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanda suke kan shi haka suke kanka kaiwa amma so da yawa ana bayani sai ga mutun shi ya silale ya huta ana gama aya kaman duk akan ga ta sabko kai ne take ma bayani shi banda shi alhali ba daidai bane ba shine anan suke cewa to mu za mu hadu duk abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi duk abinda zai faru a wannan wurin sai zai faru kenan suna nan akan addini kuma dole ne mutum musulmi ya ta'azzaz bi dinihi ka rika jin cewa addinin ka ya maka ka yarda ka amsa kuma ka daga musuwa akai duk inda za a je za ka tsaya kai bayani akan abinda shi addinin ka yana ba za ka rika yin nuku ba kaman da gaske kaman musulmi kaman ba musulmi ba falamma dakhalu alayhi lokacin da suka shigo wajen najashi qala lahum sayyid najashi yake ce musu ma taquluna fi isa ibn maryama mi kuke fada game da annabi isa dan maryam fa qala lahu ja'far ibn abi talib ja'far ibn abi talib sai yake cewa dan uwan aliyu yace naqulu fihi alladhi ja'a bihi nabiyuna abinda muke fada game da annabi isa alaihi salam muna fadan abinda manzon mu yazo mana da shi me yake cewa yace huwa abdullahi bawan Allah ne wa rasuluhu manzon Allah ne wa ruhuhu sannan shi annabi isa alaihi salatu wassalam ruhi ne na ubangiji me yake ne wannan ran da aka busa mushi ba busa mushi ubangiji subhanahu wataala wa kalimatuhu kalma ce ta Allah shi annabi isa alqaha ila maryama wanda Allah yayi ta zuwa ga maryam wata kalma ce kun fakana kasance sai ya kasance sai zaman to da daukan cike shi da aihuwar shi da komi shi duka lokaci guda har magana to kaga ya shawo banda abin da aka saba yama najashi wannan bayani yace kalimatuhu alqaha ila maryam alazra kalma ce ta ubangiji zuwa ga maryam alazra wadda take budurwa albatul wadda take kamamma wadda bata yi aure ba wa maryam ibnata imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat min alqanitin wannan baiwa Allah shine bayanin da Ja'far yayi akan ta da kuma abin da ya shahi danta annabi Isa shi yasa ita gaskiya wallahi ku zai akan gaskiya yanzu su Ja'far inda ba wannan bayanin suka yi ba wani abu daban suka faɗi da sun sayar da kansu sun arra da kansu zuwa ga duk wani fitina amma da suka tsaya akan abin da yake gaskiyan ne qalat ummu salama take cewa fa daraba an-najashi yadahu bil ard najashi sai buga hannun shi a ƙasa fa akhadha minha uran sai dauki wani haki ko wani kara sun ba qala sai najashi yake cewa ma ada isa ibn maryama ma qulta hadha al-ud wallahi bayanin da kai akan annabi isa da bayanin da yake wajen mu ma akan annabi isa baka kara ba daidai da wannan hakin ko wannan karan ba kara ba yanda yake a wajen mu haka ne ka ambace shi yace fatanaharat batariqatuhu a wannan lokacin sai tanaharat daga ce at-tanakhur malik ta takallamat wa ka'annahu kalamul ma'ghadabin wa nufur sai waɗannan fadawan nashi tanakharat sai aka dauki cece kute gumza wuri ya dauki surutu aka kasa gane wa yake magana akan sun fusata haulahu hina qala ma qala lokacin da najashi ya hudu abin da ya hudu fa qala sai ki ca wa in nakartum koda kun iya kun yi gunguni kun yi magana wallahi abin haka yake idhabu yake cewa su Ja'far ku tahi fa antum suyumun bi ardi ku tahi ku mutane ne waɗanda suke kun samu kariya amuntattu a kasana inji najashi gawa da su Ja'far didda fadawa sun iya suna ga kaman cewa Dajjashi zai mi zai musulunta saboda bayanin da Ja'far yayi irin bayanin da yake cikin kuma littafin su ne amma kuma kakkamance waɗannan mutanen gaskiya ba sanin ta bane musu ba an ki ba ayi ne suka yi an ki ba ayi ne yana rubuce a cikin littafin su manzon Allah zai zo su suke ba da labari akan shi kafin ya zo lokacin da suka ce a musu yarraba kamar da muka karanta a cikin sahihu sirra to anan waɗannan fadawan suka nuna cewa ba su yarraba suka tada hayaniya fatanakharat suka tada hayaniya Najashi yace koda kun ki koda kun yi hayaniyar ku Ja'far idhabu kutai fa antum suyumun bi ardi kuna da amuntuwa a cikin kasata suyumun bi ardi yake wa suyum al aminuna kuna cikin amuntuwa kuma kowa ya ji daga sarki man sabbakum ghurim duk wanda ya zage ku ko ya aibanta ku akan addini sai an ci tare shi sannan kuma summa man sabbakum ghurim wanda ya aibanta ku ko ya zage ku akan addini sai akan addinin ku sai mun ci tare shi injin Najashi yace summa man sabbakum ghurim sai da bibi ta so uku saboda kowa ya rike kuma ya san daga sai aiki yace fama uhibbu inji Najashi yace wallahi bana son annali dabran cewa ina da wani dutsi zahaban na zinariya yake cewa wa anni azaitu rajulan minkum akan in cutar da mutum ɗaya a cikin ku Ja'far wallahi ba zai muni dadi ba a ce a bani dutsi mai zaman kanshi a ce zinariya ne zalla in doki mutum ɗaya a cikin ku in bada dan a cutar da shi Najashi yace wallahi wannan baya muni dadi kenan duk abinda wani mai bada cin hanci zai bada bai isa ba mal yace wadabru yace bilisanil habasha halishin na habashawa suna nihin aljabal kenan zinariya dutsi guda banda wannan kuma Najashi yace ruddu alaihi ma hadayahuma a maida musu duk kyautar da suka kawo fala hajata lana biha ba ma bukatar wannan kyautar fa wallahi sai Najashi yake cewa ina muku rantsuwa da Allah ma akhadha Allah minni rishwa Allah bai amshi rashwa daga gare ni ba hina radda alayya mulki lokacin da Allah ya mai domin mulki da sai usira ko eh a can mallan ya baje bayanin wani dan uwan mahaifin shi ne ya kulla kit murmura akan ya za'i ami a kawar da shi daga saman mulkin amma karshe kuma dai Allah ya tabbatar da cewa duk da wancan ya tara makamai da kayan yaki da duk abin da zai ci nasara akan Najashi amma Allah bai bashi wannan ikon ba to shine yake cewa ni mulki na da ya kubce wa mai domin shi yace Allah mai domin kuma lokacin da Allah zai mai domin bai amshi wani abu daga gare ni ba hina radda alayya mulki sai yace fa akhudhu rishwa fihi yanzu akan lamarin Allah akan abin da na fahimci addinin Allah ne sai yanzu amshi rishwa yace wallahi ba zan yi ba sai yace wa ma ata'an nasa kuma ya za a yi in yi da'a ubangiji bai yi da'a ga mutane ba fiya akan lamarina Allah bai da'a ga mukan mutane ba saboda garin gaba ɗaya suka haɗe kai suka ce ba su yarda da Najashi ba a matsayin shugaba amma kuma Allah ya ki dole sai Najashi kaga Allah bai ba mutane mi ba bai musu da'a ba duk da mafi yawa ba sa son shi amma Allah tabbatar da sai shi kin zai wa ma ata'an nasa ai wa ma ata'allahu nasa fiya akan lamarina yace fa uti'uhum fihi tayaya kuma ni zan ma mutane da'a akan ubangiji subhanahu wa ta'ala kenan in musu da'a in bujirewa Allah in bar abin da yake gaskiya tare da cewa san gaskiya ne qalat ummu salama take cewa fa kharaja sai abu amr ibn al-as da abdullah ibn abi radiya saka hoto min indihi daga wajen Najashi maqbuhina kaskantattu awalakantattu mardudan alaihi ma ma jaa bihi an maida musu abinda suka zo in ma da shi ga baki daya tace wa aqamna indahu bi khairi darin ma khairi jarin muka zauna a kasar habasha indahu a wajen najashi bi khairi darin a cikin mafi alherin gida ma khairi jarin tare da mafi alherin abokin zama wanda shine najashi nan ya kamata insha Allah mu naka sai magana akan musulmtan najashi karara da kuma bayani akan cewa dan aljanna ne da izinin Allah wal hasali mazalla ya bisharar cewa iya da magida cikin gidan aljanna Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaykum wa rahmatullah